sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Alhamis 15 ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ci abin da muke tafa da shi, Aisha ba makanan labarai. Kasashen Afrika sun buƙaci gwamnatin China su daina cin zarafin 'yan Afrika da ke China. Shugaban ƙasar Isra'ila ya buƙaci 'yan majalisar ƙasar su zaɓo sabon firanminista kafin ƙarshen wa'adin lokacin da aka gindaya. Sannan, Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda aka saba yi a kowace shekara a sanadiyar cutar coronavirus.
To a cikin shirin namu na yau, yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu ɗauke da cutar coronavirus a Nigeria, bayan ƙarin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda. Sannan kuma za ku ji inda masu moran tallafin gwamnati na Empower ke ƙorafi akan rashin biyan su. Aishatu Sule kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. Jakadun ƙasashen Afrika da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen China wasiƙa a makon da ya gabata, suna kiran su da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan Afrika. A ranar Asabar ne ma'aikatar harkokin wajen China ta buƙaci jakadan China ya miƙa ƙorafin gwamnatin ƙasar Ghana ga hukumomin China. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a ranar Litinin cewa ba ta nuna wa 'yan ƙasashen waje wariya. Wani matashi ɗalibi ɗan shekaru 19 ɗan asalin ƙasar Ivory Coast wanda ya nemi fafaka a ƙarƙashin gada ɗauke da 'yar jakarsa ya yi ta ƙoƙarin kiran mutanen da ya sani a China. Ɗalibin ya ce ya je garin Gwangzu na kudancin ƙasar a makon da ya gabata bayan da ya kammala killace kansa a wani gari a lokacin ɗaukar mataki akan coronavirus da wasu ƙasashen Afirka da dama. Da kuma 'yan Afirka a Gwangzu suka ce ana musu rashin adalci da ake auna su. Ya bayyana cewa ya je China don ya koyi harshen ƙasar, amma kuma jami'ar da ya je sun rufe saboda cutar coronavirus. Ya ce otal da dama da ya nemi masauki suka ki karɓarsa, amma a ranar Litinin ya ce ya samu wani guda ɗaya. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin ya ɗora wa majalisar ƙasar alhaki tare da zaɓo sabon firanminista bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati. 'Yan majalisar suna da makonni 3 don su cimma matsaya ko haɗarin tura Isra'ila zaɓe zagaye na 4. Isra'ila ta gudanar da zaɓuka 3 da ba a yi nasara ba a cikin shekara ɗaya ba tare da wata jam'iyya ta yi nasarar samun rinjaye ba. Kowane lokaci yunkurin kafa gwamnati da Prime Minister Benjamin Netanyahu da babban abokin adawarsa bayan zaben a lokuta daban don kafa gwamnatin haɗin gwiwa sun gaza. Shugabannin biyu suna aiki akan yiwuwar yarjejeniyar raba iko. Kana sun ce za su ci gaba da tattaunawa a yau Alhamis bayan sun kasa cimma wa'adi a tsakar daren jiya Laraba. Sai dai sun ba da labarin samun ci gaba sosai a farkon wannan makon. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar. Firayim Minista Kasim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. Majaliwa ya ce shugaba John Magufuli zai karkata kuɗin da aka ware don bikin da yawansu ya kai dalar Amurka 217,000 wajen yaƙar coronavirus a ƙasar. A halin da ake ciki kuma, wa'adin kwanaki 30 da gwamnati ta sanya na rufe daga ƙananan makarantu zuwa jami'a zai ƙare gobe Juma'a. Adadin waɗanda suka harbu da coronavirus a Tanzania a jiya Laraba ya kai 53. An kuma samu ƙarin mutum 4 da suka kamu kana. An ba da rahoton mutuwar mutane 3.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yanzu haka dai an samu ƙarin mutane 407 masu dauke da cutar coronavirus a Nigeria bayan karin mutane 34 mafi yawa da aka samu a rana guda. Haka kuma jihar Kano ta bi sahun jihar Katsina wajen samun wanda ya rasu sakamakon kamuwa da cutar a arewacin Nigeria. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin na dauke da karin bayani.
A sanarwar da cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta fitar da nuna cewa sabbin alƙaluman masu dauke da wannan cuta an same su ne a jihohi biyar, wato Lagos, Kano, Katsina da Delta da kuma jihar Niger. Kididdigan da ya nuna cewa jihar Lagos na da sabbin masu dauke da cutar 18, sai Kano da ta samu 12, Katsina na da 2, a yayin da jihar Niger da Delta suka samu ƙarin da 1. Sabon alƙaluman da aka fitar dai shine mai girma tun da aka fara samun rahotannin masu dauke da cutar ta coronavirus a Nigeria, abinda kuma ake dangantawa da sabbin matakai da hukumomin lafiya suka dauka na tantancewa tare kuma da gudanar da bincike akan mutanen da suke dauke da wannan cuta. Yanzu haka dai yawan waɗanda suka warke sakamakon kamuwa da wannan cuta sun kai 128, inda kuma mutane 12 suka rasu. Yanzu dai sabbin kididdiga ko alƙaluma da ake da su ya nuna cewa jihar Lagos na da mutane 232 da ke dauke da wannan cuta, sai binan tare da Najeriya Abuja mai 58, sai jihar Osun mai 20, jihar Edo na da 15, Oyo na da 11, sai Ogun ke makwabtaka da Lagos na da 9, Katsina na da 7, Bauchi, Kaduna da Akwa Ibom suna da 6, a yayin da jihohin Kwara, Delta na da 4, a yayin da Ondo ke da 3, sai Enugu, Niger, Ekiti, Rivers dukkanin su yanzu suna da 2, sai jihar Benue da Anambra da ke da guda da 1. A ganawar da yan kwamitin karta kwana da shugaban kasa ya kafa domin bibiyan wannan cuta, babban jami'in cibiyar hana daƙile cututtuka masu yaduwa Dr. Chikwe Ehekwezu ya bayyana cewa an samu inganci wajen gudanar da bincike akan 'yan Najeriya domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a, inda ake gudanar da irin wannan bincike akan akalla mutane 3,000 a duk rana. Yanzu da ya ce cibiyar ta fi mai da hankali ne akan jihohin Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, kasancewarsu sansanoni ko yankunan da aka fi yawan masu dauke da wannan cuta. A bangaren sa, ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Henry ya yi kira ga 'yan Najeriya da su guji nuna wariya ga masu dauke da wannan cuta ko kuma waɗanda suka warke. Yana mai cewa yanayi ne da kowane ɗan Najeriya ko bil'adama zai iya samun kansa a ciki. Ka yanzu dai ana ci gaba da samun jihohi da ke ɗaukar matakan rufe al'ummominsu a gidajensu domin kiyayewa da kuma ɗaukar rigakafin kamuwa da wannan cuta. Dokwaya 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos suka ji da wannan doka.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Ado Shu'aibu ɗan Sudu. Wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin a ƙaranka da halin ni'asu, domin kashi 10% a al'ummar Najeriya su ne ma'aikatan gwamnati. Sauran mutum 90 kowa yana buge-buge ne domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa, kowa yana zaman kansa ne, wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin. Lallai idan ba a hatara ba, idan corona virus ba ta kashe mutane ba, to lallai in ba Allah yake ba kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
An ceto akalla 'yan gudun hijira kabilar Rohingya 382 a gabar tekun Bangladesh bayan da ruwa ya karkata kwale-kwalen kamun kifi da suka yi cunkoso a ciki. Jami'an tsaron gabar teku sun ce da yammacin jiya Laraba ne suka hango kwale-kwalen kana suka janyo shi bakin teku. Hoton bidiyo da wani dan jarida ya dauka ya nuna cunkoson mutane, galibi mata da kananan yara, sun tagayyara lokacin da ake fito da su daga kwale-kwalen. Ana kyautata zaton daga Bangladesh kwale-kwalen ya taso akan hanyarsa zuwa Malaysia, amma aka hana su wucewa a sanadiyar tsoraran matakan da aka dauka akan iyakar kasar saboda annobar coronavirus. Wani daga cikin jami'an kwana-kwanan ya ce tsawon watanni 2 kenan jirgin ke kan ruwa, kana fasinjojin jirgin suna matukar jin yunwa. 'Yan Rohingya sun kai miliyan 1 da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira cikin matsi a kudancin Bangladesh. Akasarin su sun tsallako daga Myanmar ne don gudun zaluncin sojojin kasar tun shekarar 2017. Daga ƙarshe Shugaban kasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un bai halarci taro mafi mahimmanci na siyasar kasar ba a jiya Laraba wanda kafar yada labaran kasar ta saba yadawa. Rashin halartar taron nasa abu ne da kasar ba ta saba gani ba a kasar da ake matukar yayyada ayyukan da gwamnati take gudanarwa. Bisa la'akari da rahotannin kafar yada labarai ta kasar, Kim bai halarci bikin hutun rana da aka gudanar jiya Laraba ba, wanda ya kasance kewayowar ranar da aka haifi kakansa kuma shugaban kasar na farko Kim Jong-un. Kamar yadda ba a sanin bayanan al'amuran da ke gudana a kasar, ba a san takamaiman dalilin da yasa Kim bai halarci taron ba. Wasu masu sharhi akan al'amura dai sun ce ba zai rasa alaka da batun coronavirus da kasar Koriya ta Arewa ta ce ta dakile bullarta a kasar. Kim, dan shekaru 36, ya bayyana a bainar jama'a na ƙarshe ranar Asabar lokacin da ya halarci taron bikin ma'aikatan Koriya, inda ya kira da addada ƙaimi wajen yakar coronavirus.
Da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da masu moran tallafin gwamnati ke korafi akan matsalan da aka samu wajen biyan su, ministan da ke kula da sha'anin tallafin Sadiya Umar Faruk ta ce ba dukkan su ne ba za su samu kudaden su sai an tantance waɗanda ya kamata tukunna. Wakiliyarmu Madida Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Matasa daga yankuna daban-daban a kasar sun sha korafi akan rashin biyan su ɗan allowance da gwamnatin tarayya ta saba basu, wanda tsananin zaman gida na yanzu ya ƙara tunzura su suka koka. Abdu Jungudo na ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan.
Shekara ta 2019 a January aka turo min a wannan empower wanda suka dauki NCC, aka kuma posting a watan aka min posting aka tura in Jango Idrisa. An biya ni January, February, March, April, May, June, wata goma ka biya ni. A wanda wata goma sake biya na ba. So ina zuwa koyarwa a Shingo Idrisa. Shingo Idrisa kusa da Tumfure, Gombe State, ako lokan zama Gombe State, Primary School. Amma wata shida ba biya ni ba. Wata goma, watan sha ɗaya, watan goma, watan sha biyu, watan ɗaya, watan biyu. Yanzu an cika watan hudu wallahi Allah ba su biya ni ba. Kuma kullum zuwa nake wannan wurin koyarin dawo.
Wannan korafi shine yasa na tuntuɓi ministan agaji Sadiya Umar Faruk da ofishin ta ke kula da biyan allowance na matasan, musamman ma a wannan lokaci da kullan cutar coronavirus yake fama a wasu jihohin Najeriya.
A farkon fara program din an ce bayan kowane shekara biyu za a yaye su don a samu a ɗauki wasu, amma da wa'ancan na farkon da ya kamata a ce an yaye su a shekara 2018 ya kamata a yi su, because an fara 2016 ba a samu aka yaye su ba, so suna cikin program din har aka zo a zuwa lokacin da aka kirkiri wannan ma'aikata. Suna batch 2 din su kuma ya kamata a ce wannan shekara July za a yaye su. Kashi na biyu din akwai kashi na farko 200,000 da kashi na biyu 300,000. To saboda ba a tsaya aka fitar da takamaiman abin da za a yi da su ba bacin an yaye su, shi ne ya kawo wannan na ba a yaye su ba, kuma wannan abun ya haifar da illa saboda waɗanda ya kamata kuma a ƙara ɗauka.
Kowace shekara biyu?
Duk shekara biyu. Ya kamata a ce an yaye wa'ancan an shigo da wasu 200,000 sun karu yanzu zuwa 2020 din nan an yaye wa'annan 300,000 an kara dauka wasu 300,000. To matsalar da muka samu kanmu cikin ta kenan, sai muka ga cewa to wannan abin da za a tsaya a duba ne a fitar da tsari mai kyau wanda in an yaya mutanen nan suna da madogara, kuma za su zaɓi fanni daban-daban na inda suke son su riƙe kansu da shi. Wannan shi ne abin da muke ta ƙoƙarin mu yi.
Aƙalla akwai matasa sama da 500,000 da ke moran tallafi da gwamnatin tarayya ke bayarwa a kowane wata. Manufar wannan allowance dai an bullo da shi ne domin ya taimaka wa marasa aikin yin shiga harkan sana'o'i daban-daban kuma maganin zaman kashe wando. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Tasile ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tasile dauke da shirin.
Amin. Amin tuma amin Allah. Amin. Amin tuma amin ya Allah.
A cikin wannan shirin za ku saurari ci gaban tattaunawa da muka yi da Malam Lawal Adam Jiginyu, masani akan harkar harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa, akan batun complementary and alternative medicine, wato magunguna da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai. Malam Lawal Adam Jiginyu a makon da ya gabata idan kuna tare da mu ya ɗauko mana tarihi ne da bincike da kuma harhaɗa magungunan gargajiya wanda suka yi tasiri a duniya. To ga yadda tattaunawa mu ta kaya.
A iya Europe kawai, ƙasashen Turai, magani na gargajiya complementary and alternative medicine ya kai ga yana fitar da kayan maganin gargajiya na pound miliyan 141 a 2004. Dangaci a United Kingdom kuma, traditional complementary and alternative medicine shine maganin gargajiya an kai ga yana fitar da kudaden da ake samu a cikin harkar. A 2005 a United Kingdom an yi hadar pound biliyan 4. Wannan shine bayanin da aka samu daga Department of Health na United Kingdom wanda Simon News and Sarah Wood suka fitar da shi. Kuma an samu cewar ma'aikata waɗanda suke fito masana maganin gargajiya a United Kingdom ana da kusan mutum 50,000 wanda suke warkar da kusan mutane miliyan 20 wanda suke fama da cututtuka. Ajaji duba fadin yadda al'amarin yake a ƙasashen ma da suka ci gaba wanda suke takama da zamani da maganin zamani. Dukiya take fita daga cikin hada-hadar da ake ta bangaren wannan magani.
To wani shawara za a ba wa ƙasashe masu tasowa game da su inganta wannan bincike da kuma harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa?
Kawai abin da yake gaban ƙasashe masu tasowa musamman Afirka, inda muke da tsirrai da dabbobi wanda suke dauke da sinadaran waraka wanda ba kemikal a jiki ba tabbas ba side effect, shine gwamnatocin wannan yanki na son mummunan ƙasa Najeriya da arewacin Najeriya a tashi haikin ake diddige tsirrai a kuma raya kokarin raya waɗanda suke neman su bace, sannan a ci gaba da noman waɗanda suka zama mushi ya alfaro a cikin magani. Wannan yana da shin inda duk gwamnati kamata ta zuba kuɗaɗe wannan ta zuba su kuma za ta zai haifi mata da riba da yawa. Sannan lallai a sa masana su tattare bayanai. Kaga ƙasashen da suka ci gaba shekara dubbai suna da bayanan magunguna a rubuce a kawoma a tsari aikin kwararru. Mu kwanan ba mu da komai a ƙasa. Tun ɗaya na taɓa sanin ya yi aiki babba a kan magana a maganin gargajiya a munan Profesa Hambali Jinju, wanda na halarci wani taro a Nijar domin tunawa da rasuwarsa ko kuma yi masa girmama shi. A lokacin an zo an yi baje kolin littattafai da yawa na Profesa Hambali Jinju, kuma a lokacin na nemi daga wajen ƴaƴansa ma ko akwai mai kwacin wannan littafin amma ba a samu. Ya kamata jami'o'i su shigo da sauran masana da su masana tsirrai ɗin a yi a haɗa gwiwa a yi aiki a yi bincike game da ma adadin tsirran da muke da su. Su wanne ne su dafi, wanne ne masu amfani, wanne ne abinci, wanne ne magani da shi.
Malam, da me za ka karkare wannan tattaunawar namu?
Na san abinda zan karkare da shi kawai shine suka kasa shi kan fuska uku. Wai fuska amfani da irin su rana da ruwa da ƙasa da tsirrai da dabbobi ta hanyar samar da lafiya ko waraka. Ko waɗanne waɗannan ana amfani da su ta siga daban-daban domin samar da lafiya. Rana akwai tarifi ɗinta da ake, ruwa akwai nashi, ƙasa akwai salon da ake na tarifi da ita. Haka su kansa tsirrai ɗin ta ɓangaren wata waraka ta ɓangaren abinci. Haka dabbobi daga ƙashinsu, namansu, kitsonsu da shauransu duka ana iya samar da waraka. Akwai kuma ɓangare na National Center for Inflammatory Medicine wanda shi yana ana amfani hanyar waraka ce wacce ake amfani da dabaru na sarrafa jiki, wato ta hanyar yi wa jiki wani abu wanda zai motsar da lafiya ba tare da an sha ba, lokacin kuma akan hada shan kuma su sarrafa jiki. A shi wannan bangare ana kwairin su aka fanta shine allurai dinan da ake sassokawa na wanda chane su suka fi kwarewa a fagen wannan. Akwai aka freezer wanda mammatsa jiki ne da ake wasu wurare ke tattanna wurare ne a controlling din wato wasu kasusuwa da suke ba da ciwo ko jijiya. Akwai osteopathy da chiropractic da massage. Akwai kuma bangare na hanyoyin waraka ta hanyar wasu horo da hutar da ruhi da hutar da jiki, sarrafa ruhi da jiki domin a sami lafiya ita ma. Shine a karkashin wannan ake da wannan training irin na yoga wanda akwai meditation, hanyar tafakkuri da tadabburi wato tunani, a zauna da mutum a bashi wani idan salon horo na tunani da yadda zai nutsu ruhin sa ya karfi. Akwai deep breathing control shi ma wato hanyar sarrafa numfashi ne da ake yi domin samar da cikin jiki yadda za su iya ambata cututtuka kamar yadda ya kamata. Akwai hutu na rest kamar mutum ya je ya huta kawai. Akwai bacci, akwai motsa jiki, akwai color therapy yana amfani da kaloli don ba da wanda waraka. Akwai duka wannan hajjar hanyoyi ne na natural gwamnati ta shigo ciki aka zuba kuɗaɗe hanyoyin waraka ne da za a daɗa samarwa masu ƙarfi da za su ba da fa'idoji masu yawa ga lafiya.
To saboda irin ci gaba da aka samu wajen harhaɗa magungunan gargajiya daga tsirrai da itatuwa, wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa irin waɗannan cibiyoyi na harhaɗa waɗannan magunguna a garin Kefi a can jihar Nasarawan Najeriya, inda ta kai ziyara ta kuma tattauna da shugaban cibiyar.
Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Tunkau ya ce ya samo ilimin haɗa magunguna daga ƙasashen duniya daban-daban, kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani.
To alhamdulillahi abinda muke yi yanzu, duk wanda zaga ya samu ciwo to ya samu sakaci ne. Shi dama kofan a buɗe take na shiga ciwo. To kokarinmu yanzu yaya za a yi a rufe kofofin ciwon saboda ya zama an toshe hanyar zuwa ma asibiti. Mu muna so ma inda hali a rage zuwa asibitin ne ma, saboda duk wanda kaga yana zuwa asibiti to ya bari jikinsa ya rushe ne, shi yasa ya je asibiti. To kafin jikinka ya rushe za mu nuna maka abubuwan da za ka yi saboda jikinka ya tsaya da ƙarfinsa. Kaga mu yadda aka muka fahimci ciwo ba yadda mutane suka fahimci ciwo bane yawanci. Mu abin da aka karantar da mu a ciwo shine duk dan adam babu yadda za Allah ya ce ya halicci abubuwa namiji da na mace ne. To bayan wannan kuma a halayenmu ma akwai namiji akwai na mace, akwai rashin lafiya akwai lafiya, akwai bacci akwai farkawa, akwai dariya akwai kuka, akwai yunwa akwai koshi. To shi rashin lafiya an masa mummunan fahimta ne, amma shi ma yana cikin layin waɗannan abubuwan. Amma me yasa aka masa mummunan fahimta abu yake tsoronsa mutane yanzu? Saboda kwata-kwata an raba ka da hankalinka. Duk abin da za ka ci kana cin abin da zuciyanka yake so ne, baka san ma meye cikinka yake so ba. To idan baka daina cin abin da zuciyanka yake so ba, ka nemi abin da cikinka yake so ka fara ci, to ba za ka taɓa rabuwa da rashin lafiya da za ta zama wani kaman masifa. Ka dinga zuwa asibitoci har su kasa gane ba me ke damunka.
Daga garin Kefi na leƙa cibiyar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka a garin Lafiya, wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu tabin hankali.
Maganin gargajiya tana nan nau'i-nau'i ne, kamar mu anan kun san kamar ni na je na yi aiki a Cameroon, na yi aiki a Egypt, na yi aiki a Iran, na ga yadda suke sarrafa magungunansu. Shi ya sa mu ma anan kan sarrafa namu kamar can. Ina waya da kan kawunan masu maganin gargajiya a inganta shi. Magani da mutum zai sha chocolate daya sai a ce mutum ya sha kwano daya ko kofi biyar a lokaci daya, a'a. Amma idan aka inganta shi chocolate ko rabin chocolate ma zai aiki a jiki. So ilimin nan bai riga ya bayyana sosai ba. Maganin gargajiya ne za a baka amma ba ka san cewa maganin gargajiya ba, domin an inganta shi. To da a ce ba su haɗa kai da masana ba, ka san ai ilimin ba zai so. Ba mu da ilimin wannan, ku gane. Lokacin da shi Isa Almasihu ya zo duniya ya ɗauki Luka mai maganin gargajiya. Luka magani ne na gargajiya yake, lokacin ba computer. Luka yana aiki da maganin gargajiya ne, itatuwa ne zalla. Ka gani ba dai da maganin gargajiya wannan gefe ba. Ba irin maganin gargajiya da mutum zai ɗauki gashin kaza, suman nujiya. Maganin gargajiya duk kowane itace da kun gani yana da sunansa, yana da cikin da yake.
To yadda muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kenan akan wannan batu na complementary and alternative medicine. Idan aka tara mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu amsa tambayoyinku. Ina kuma tunasar da masu sauraron mu cewa idan za su aiko da wasiku da suka danganci wannan shiri su bayyana sunan shirin a farkon sakon su domin sauƙin ganewa saboda yawan wasiku da muke karba a kulliyomin. A halin yanzu a madadin Malam Lawal Adan Giginyu da Zainab Babaji da kuma Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin, ni ce Aisha Tusule, ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
A gaida Aisha Tusule, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Sakamakon farko ya fito daga Haruna Daba da Bajoga Aishatu, matar Bafa Haruna Bajoga, suka ce baki ɗaya, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suka ce bai kamata ƙasar Amurka ta janye tallafin da take baiwa hukumar lafiya ta duniya WHO ba, ganin yadda masana suka ce tallafin ƙasar Amurka yana taka gagaruma gudunmuwa ga ƙasashen duniya. Sai kuma wasiƙar Alhaji Abubakar Rajabrim Ɓangusau ya ce haƙiƙa cutar coronavirus wata annoba ce wacce take raba zumunta tsakanin al'umma, kuma take karya tattalin arziki. Uwa uba take sarwatar da rayukan al'ummar. Ya Allah ka magance mana wannan masifar. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Isuhun Diyala Faki da ke jihar Kaduna, ya ce assalamu alaikum biyansa. Ya ce hawa-hawar cutar coronavirus a jihar Kano, inda yanzu haka ake da masu dauke da cutar akalla 21 tare da mutuwar mutum daya, abin firgitawa ne matuƙa. Ya Allah kai mana maganinta, amin summa amin. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, ya ce salam bi a Hausa. Ya ce da Allah ku tambayar mini gwamnatin jihata ta Naija cewa tallafin rage radadin cutar COVID-19 ta tabbayar ta ce a rarraba ma jama'a. Wai shin masu uwa a gindin murhu ne kawai? Ta ce a ba koko dai har da mu talakawa, domin wallahi ni dai har yanzu ba a bani ko kwayar masara daya ba. Ganin kuma an kargame ni a gida, an hana ni fita nemo ma iyalina abinci. Sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce ya Allah muna roƙonka dan darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga kama na ƙarshen wannan bala'in na annobar cutar coronavirus da ta zame wa duniya dan garin bakin tulu. Nagode sashen Hausa na muryar Amurka.
Dalla a gaida Abdulaziz Adili Toro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jakadun ƙasashen Afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen China wasiƙa a makon da ya gabata, suna kiran su da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin ɗan Afirka. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin ya ɗora wa majalisar ƙasar alhaki tare da zaɓo sabon firan minista, bayan da lokacin sabon wa'adin da aka jima na ɓangarorin biyu suka kasa kafa gwamnati. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa, sai Julie Levis Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku a huta lafiya, amma sai a dakaci shirin yau da gobe.